is killed again in the midst of a storm. How can you be blind to the reason he harms? The rain isn't cover, it's the reason for death. Everything that's happened, you're out of your depth. Realism's a thing, what you see is what you get. And all that I can see is a drunk cop's regret. His daughter is dating a man he suspects, and all he can do is ignore the real suspects. You upended young fools, you've been led along, ignoring the obvious just to prove me wrong. He sends us these letters, why would he lie? To be so inspired to tell a lie. You stupid old fool, the rain is his scream. He waxes metaphysical to ignore the obscene. He's just a monster, not poetic truth. Now drink yourself away, and you're too long in the tooth. Da 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 da